الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 27 ga watan Rabiul Thani hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 11 ga watan 11 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathu Rabbil Bariya بأدلة العزية في فقه المالكية للتابعين ببما لمي فروفيسو محمد المنصور سقوط حفظه الله تعالى وان شرحينينا ببما لتافنن مقدمة العزية ببما لمي أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى وان كما شين درسين دريد أربعين دا بياركو دريد أربعين دا بيار الدرسين دا يقباتا منعتا تتونا واني أكان أبين ديشا في سلما da kuma ainihin wato ladubban sallama da kuma wato hanayin sallama a wasu wurare kaman yin hanayin sallama ga ahlul lahwi wal la'ib wa ashabil ma'asi ma'ana an hanayin sallama ga waɗanda suka shagaltu da sharholiya ko wasa ko kuma suka shagaltu da saban Allah to waɗannan dukkanin su an hana a yi musu sallama mun karanta maganganun magabata game da yanda suke ainihin wato nisantar ahlul ma'asi da kuma ainihin wato ahlul ahwa ma'abota san zuciya ko bid'a sannan mun tattauna game da mas'alar hana fara wa ahlul kitabi da sallama shin za a iya fara wa ahlul kitabi da sallama ko kuma baya halatta a fara musu da sallama to wannan mas'ala ce muke ta tattaunawa akan ta inda wasu suke ganin ainihin ba za a inda wasu suke ganin ba za a yi sallama ba za a fara musu sallama ba wasu kuma suna ganin a in an kalli umumin ayoyin alkur'ani za a iya yi musu sallama kusan wannan ita ce mas'alar da muke ta tattaunawa akan ta har zuwa lokacin da ainihin wato lokaci ya cin mana da haka muna daidai gabar wa hadhihi mas'alatun ko qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala yace wa hadhihi mas'alatun ghadad mimma ta'ummu bihi al balwa wannan mas'ala ta ainihin wato abinda ya shafi wato cakudedeniya da mu'amala da wa'anda ba musulmi ba mas'ala ce wadda gadat ta zama mimma ta ummu bihil balwa tana daga cikin abin da ya zamanto ruwan dare ga maduniya fi asrina musamman a wannan zamani namu haythu talatati shu'ubu wal umam inda aka samu ainihin wato cakuduwar yankuna daban-daban da al'ummomi inda suka zamanto suna huldodi ikhtiladan kabiran kuma cakuduwa wadda take mai girma ghairu ko ghaira masbuqin fi tarikh wadda bata gabata ba a tarihi wato yanzu akwai mu'amaloli da cakudedeniya tsakanin musulmi da wa'anda ba musulmi ba wanda yanzu tayi yawa sosai wadda ba za ka same ta ba a da a tarihi ba samu haka ba irin yanda ake samun cudedeniya da mu'amaloli da cakudedeniya tsakanin musulmi da wayanda ba musulmi ba wa asbaha almuslimuna an waye gari musulmi muntashirina sun watsu fi arja'il ma'mura a kasashe da suke rayayyun kasashe musulmi sun watsu a duniya sun shiga kowane irin bangare cikin bangarorin da ake ganin akwai ci gaba da rayuwa ainihin a wayannan wuraren wahum yaktaliduna kuma zaka samu su musulmin suna cakuduwa ne wa ya'maluna ma'a ghairihim kuma sukan yi ayyuka ko a kamfanoni ko wuraren aikace aikace tare da wayanda ba su ba min ahlil adyanil ukhra na ma'abuta wasu addinan daban zaka samu cewa kamar ko mu anan kasar zaka ga dukkan wasu hukumomi da wasu ainihin wato kamfanoni da wasu ma'aikato haka ake cakuɗe tunda kasar mu ma a hada ake da musulmi da wanda ba musulmi ba to za ka ga ana cakuɗeɗeniya ko ma'aikatar ku daya ko office din ku daya ko ainihin wato kamfanin da kuke yin aiki guda ɗaya ne to haka in ka shiga kashi ba nan kasar ba kasashe daban-daban na duniya za ka ga musulmi sun watsu a duniya ko dai yan jinsin ko yan wani jinsin da suka zo suka samu gurin zama suka zauna to ana samun wannan cuɗanya sosai ainihin wato da haka za ka ga akwai wannan wa rubbama waqa'u fi harajin to kaga za a shiga cikin takura bimtina'ihim anil bari'i bitahiyyati khassatan idan aka hana su farawa da gaishe da wayanda ba musulmi din ba khassatan idza qtada al halu zalika musamman in halin da aka tsinci kai ya hukunta haka da kan kace yanzu misali ka zo ka samu mutum a office din sa shi zai gaishe ka ka zo gidan mutum ko masana'antar mutum shi zai gaishe ka to kaga wannan kaman yanayin cakudedeniyar wato kama akwai haraj akwai takura da kuntata in aka hana musulmi fara gai da wayanda ba musulmi ba musamman in halin ya hukunta haka ka dukhulihim alaihim fi buyutihim kaman inda suka musulmi suka shiga musu gidaje yanzu in ka shiga gidan wanda ba musulmi ba ai akalla dai zaka ce excuse me ko kalla zaka ce good morning ko kuma wani abu mai kama da haka misali kai ka shiga wajen sa kai zaka fara masa magana kila ka fara gaishe shi aw amakin a'malihim ko guraren ayyukan su ka shiga ma'aikatar su ko guraren ayyukan su ko kamfanonin su kama yufiduhu hadithu suhail hadha kama yanda hadithun suhail wanda zamu karanta ainihin wato yake ainihin bayani akan haka an gane ko kama yanda hadithun suhail ainihin wannan abin nan ku yana dan dauke mana hankali wala ku shirye shiryen ku ba sai mun fara karatu kama yufiduhu hadithu suhail hadha kaman yanda hadithun suhail ainihin wato yake fa'idantar da haka wa zakara al-hafiz ibn hajar ikhtilafa as-salaf al-hafiz ibn hajar rahimahullah ya ambaci sabanin as-salaf magabata fi hadhihi al-qadiyya akan wannan mas'ala ta farawa wanda ba musulmi ba da sallama Al-Hafiz Ibn Hajar ya ambaci sabanin da magabata suka yi akan haka bi sababi ta'arudin nusus saboda an samu cin karan nassosi nusus din fi zahiriha ainihin wato a zahirin su faqal Ibn Hajar yake cewa man ubtida il kafir bis salam wato hana fara wa kafiri da sallama ko gaisuwa adwara dan nahyu anhu wannan hani yazo akan hakan sarihan qarara fima akhrajahu muslim a cikin hadisin da imam muslim ya fitar da shi wal bukhari hadda imam al bukhari fil adab al mufrad a cikin al adab al mufrad min dariqi suhail ibn abi salih hadisin kuma yazo ne ta hanyar suhail ibn abi salih an abihi daga mahaifinsa na abi huraira radiyallahu an daga abi huraira rafa'ahu shi ma abu huraira ya daukaka hadithin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah yace la tabda ul yahuda wan nasara bi salam kar ku fara wa yahudu da nasara da sallama wattaruhum ila adyaki dariq ku kuma matse su ku takure su zuwa ga mafi takurar hanya idan aka zo ku matse su gefe su koma inda yake ba mai yalwa ba ku ya zamto ku ne a gurin da yake da yalwa wa qala ta'ifatun da haka wannan shine hujjar wasu na cewa ba za a fara ahlul kitabi ba da sallama wa qala ta'ifatun
wasu kuma bangaren na magabata suka ce yajuzu ibtida'uhum bisalam, ya halatta ka fara wa musulmi su fara wa ahlul kitabi da sallama, babu laifi. Fa akhraja at-Tabari, Imam at-Tabari ya fitar da ainihin wato wani tafsiri min Dariq ibn Uyayna ta hanyar Ibn Uyayna kala yake cewa ibtida'ul kafir bisalam yajuzu ibtida'u al-kafir bisalam, fara wa kafiri da sallama ya halatta. Liqaulihi ta'ala, yace saboda fadin Allah ta'ala, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din, Allah madaukakin sarki bai hane ku ba game da alladhina lam yuqatilukum fid-din, game da wadanda basu yake ku ba wato dan addini. Wa'inda duk basu fada da ku sun yake ku ba saboda addini, to Allah bai hane ku ba an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim, ku kyautata musu, ku yi musu ainihin wato nagarta, kuma ku yi musu adalci. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, inna ma yanhaakumullahu 'anil ladina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum, ko wa'inda Allah ta'ala ya hane ku ku yi hulda da su, ku yi zamantakewa mai kyau da su, sune wadanda suka yake ku dan addini. To kaga wannan ita ce hujjar waɗanda suke ganin a iya farawa ahlul kitabi ko kafirai da sallama ko gaisuwa saboda wannan ayar Allah ta'ala ya ce babu laifi bai hana hakan ba. Suratul Mumtahina aya ta 8. Wa qauli Ibrahim li abi, da kuma fadin Annabi Ibrahim ga mahaifinsa da yace salamun alaik. Kaga ga Annabi Ibrahim ya ce salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya, kaga gashi babansa ba musulmi bane amma ya ce masa salamun alayk. To wannan yana daga cikin dalilan waɗanda suke ganin a iya farawa ahlul kitabi da sallama, musamman in hali ya hukunta ka. Kaman yaya? Kaje kai ka same shi a inda yake, ko a gurin sana'arsa, ko a gidansa, ko a office ɗinsa kai kaje. To kaga tunda kai kaje wurin sa yana nan, to kai ne ya kamata a ce kai masa nemi izinin shiga wajen sa, sannan kai masa gaisuwa, ka gaishe shi. Wa qala al-qadi Iyad, al-qadi Iyad rahimahullah yace anil aya, game da wannan aya, wa an salami Ibrahim alayhi salam, al-qadi Iyad yayi bayani game da wannan aya ta cikin suratul Mumtahina, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din, da kuma fadin Annabi Ibrahim ga mahaifinsa salamun alaik. To al-qadi Iyad yayi magana game da wannan ayoyi guda biyu, aya ta farko waccan la yanhaakumullahu, da kuma salami Ibrahim an abi wato alaihi salam li abi, da kuma sallamar da aka ce Annabi Ibrahim yayi wa mahaifinsa na salamun alaik. Innal qasada bidhalika al-mutaraka wal mubaada, al-qadi Iyad yace wannan sallama da aka yi magana a waɗannan ayoyi guda biyu, ba wai ana nufin sallama ta wato irin wadda ka sani ta gaisuwa ba, a'a, innal qasada bidhalika, abinda ake nufi da haka al-mutarakati, wato rabuwa da shi ko watsi da shi, wal mubaada, da nisantarsa. Kaman Annabi Ibrahim yace salamun alaik, na kubuta daga gare ka. To kaga mutumin da aka ce an kubuta daga gare shi, ai kaga ya kama gabansa, ka kama gabanka. Da haka al-qadi Iyad yake cewa salamun alaik tana nufin al-mutaraka, watsi da mutum, wal mubaada, da nisantarsa. Wannan shi ake nufi, walaysa al-qasda fihima at-tahiyya, wannan ayoyi guda biyu ba ana nufin gaisuwa bane a cikin su. Chan la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-dini, da kuma salamun alaik, waɗannan ayoyin ba wai suna nufin gaida waɗanda suke ahlul kitab ko kafirai waɗanda ba musulmi ba, haka ake nufi ba. Wa qad sarraha ba'du as-salafi bi anna qawluhu ta'ala, domin wani daga cikin magabata ya bayyana cewa fadin Allah ta'ala wa qul salam fa sawfa ya'lamun nusikhat bi ayatil qital, akwai wani cikin magabata ma da yace ayar wa qul salam fa sawfa ya'lamun, satin da ya wuce mun kawo ta, in kun tuna mun kawo wannan ta salamun alaik ta Annabi Ibrahim, mun kawo kuma ainihin wato wa qul salam fa sawfa ya'lamun. Sai wani cikin magabata sai ce to ai wannan ayar wa qul salam ma'ana kamar ka ce da su salam, fa sawfa ya'lamun, da sannu za su sani. Sai wani cikin magabata ce nusikhat, wannan ayar da haka ne, ana iya a gaishe su, ana iya a yi musu sallama, amma yanzu an shafe ta bi ayatul qital, da ayar yaki, tunda aka shar'anta yaki, to sai kuma aka shafe wannan ayar ta wa qul salam fa sawfa ya'lamu, haka wani cikin magabata ya tafi. To kaga wannan sai zamto kamar yana tare da al-qadi Iyad a cikin cewa ba za a fara yi wa wayanda ba musulmi ba sallama. An gane ku? Da kaga dai kenan mas'ala ce wanda take akwai sabanin malamai wajen ganin za a yi musu sallama ko ba za a yi musu sallama ba. Amma dai gaskiya zancen da yafi ainihin wato rinjaye yafi karfi shine rashin yi musu sallama. Sai dai in wani yanayi ya hukunta haka. Ina fata an gane, amma in ba yanayi ne ya hukunta kai zaka fara gaishe shi ba, to ai kana sama da shi. Shi kuma duk wanda yake sama shi ake fara gaisarwa ba shi yake fara yin gaisuwa ba. Ina fata an gane. Wa ammal mas'alatu rabi'a, amma mas'ala ta hudu, wa hiya salamu ala almusalli, shine yin sallama ga mai sallah. Shin ka zo ka samu mutum yana sallah, ka iya masa sallama? Fa qala al-Qurtubi rahimahullah, Imam al-Qurtubi rahimahullah yace wala yusallimu ala almusalli, mutum ba zai yi sallama ba ga mai sallah. Inda har ka fahimci mutum sallah yake, to ba za ka yi masa sallama ba. Fa in sullima alai, aman aka yi wa mai sallah sallama fa, kila bai lura kana sallah ba sai yi sallama, ya riga ya yi sallama, ko kuma ya san sallah kake kuma sai ya yi sallama, kila sabo da yi. Fa huwa bil khiyar, to shi mai sallah yana da zabi. In sha a radda, in ya ga dama a lokacin sai ya mayar wa wanda ya masa sallama, sai ya mayar masa da sallama bil isharati li isba'ihi, wato bil isharati ta hanyar ishara da dan yatsansa. Ko ya masa haka ya daga masa hannu, alamar sallah yake. Ko ya daga masa dan yatsa, alama ce ta cewa ya amsa kuma sallah yake. Wa in sha'a, idan kuma mai sallah ya ga dama amsaka, sai ya kame ya ki mayar da sallamar, hatta ya furuga minas salati, har sai ya gama sallah, thumma ya ruddu, sannan sai ce wa alaikumus salam. An gane ko? Yawa, mai sallah kenan amma sallama yana da zabi, wato yana da mafuta guda biyu. Imma ya yi ishara, an riga an yi sallamar, to kuma tunda an riga an yi sai ya ishara da hannu cewa sallah yake, ko kuma ainihin wato ya bari sai ya idar da sallar, sai ya ce wanda ya sallamar wa alaikumus salam wa rahmatullah. Wala yambagi an yi sallima ko an yi sallama, baya dacewa a yi sallama ala man ya kadi hajatahu, ga wanda yake biyan bukata. Mutum ya tsuguna yana bawali, ko ya shiga ban daki yana bawali, ko yana biyan bukatarsa, a ce a yi masa sallama, wannan baya dacewa a yi wa mutumin da yake biyan bukatarsa sallama. Fa in fu'ila, in kuma aka yi fa, lam yalzamhu an yarudda alai, ba lallai ba ne sai ya mayar da sallama. Ya tsuguna yana biyan bukata kawai sai wani ya yi masa sallama, to ba lallai ba ne sai ya mayar da sallama. Wala yusallamu ala man yaqra'ul qur'an, ana gaya mana inda wuraren da in ka ga mutum kar kai masa sallama. Na farko ka zo ka samu mutum yana sallah, to an fi so ka kai masa sallama. Ka ga mutum ya shiga ban daki ko kuma ya kebe gefe yana biyan bukata, to ka kai masa sallama. Sannan wala yusallamu ala man yaqra'ul qur'an, ba a yin sallama ga wanda yake karatun alqur'ani. Fa yaqta'u alayhi qira'atahu, yanke masa karatunsa. Ka zo ka same shi yana ko da tilawa yake yi, ko kuma da abin nan wato da ka, ko kuma yana duba mushafi ne yana karatu, to wannan ba za ka yi masa sallama ba, dan kakka yanke masa karatu. Wa huwa bil khiyar, to in kuma an yi masa sallama fa yana karatun alqur'ani, to shi ma yana da zabi, in sha a radda, wa in sha amsaka ta ya furuga thumma ya rudda. In ya ga dama sai ya mayar da sallama, in ya ga dama kuma ya kame kada ya mayar har sai ya gama karatunsa, sannan sai ya mayar da sallama. Ina fata an gane. Kawai sai dai in yana cikin karatun ya yanke karatun ya mayar da sallama, to in ya dawo zai ci gaba da karatu sai ya sake a'uziya, sannan ya ci gaba da karatu. Ina fata an gane. Wala yusallamu ala man dakhala al-hammam, ba a yin sallama ga wanda ya shiga gidan wanka, ma'ana ya shiga wajen wanka. Wa huwa kashifun al-awra, wa huwa kashifun al-awrata, alhalin ya riga ya tuba kayansa. Aw kana mashghulan bima lahu dakhalun bil hammam, ko kuma ya riga ya shagaltu da abin da ya shigar da shi cikin wannan gidan wanka din. Wa man kana bi khilafi dhalika, amma wanda yake sabanin haka, ya shiga kenan bai tuba kayansa ba, ko bai shagaltu da abin da ya kai shi ba, aka yi masa sallama, to wannan babu laifi, sullima alaihi za a yi masa sallama. Amma wanda an san ya dan yi mintuna da shiga, alamu sun nuna ma har ya tuba kaya zai yi wanka, to wannan baya dacewa a yi masa sallama. Qala an-Nawawi, Imam an-Nawawi rahimahullah yace wa min dhalika man kana musalliyan, na daga cikin wanda ba za a yi wa sallama ba wanda ya kasance yana salla aw mu'adhdhinan ko yana kiran salla fi hali adhanihi a lokacin kiran salla mutum ladan yana kiran salla ka zo kai masa sallama to yana cikin guraren da ba a bukata kai masa sallama aw iqamatihi salata ko a daidai lokacin da yake yin iqamar salla aw kana fi hammamin Imam Nawawi yace ko kuma mutum yana cikin bayi yana ban daki wa nahawihi da makamancin haka min al-umuri allati la yu'athiru as-salamu fiha wato daga cikin irin al'amuran da sallama ba za ta wani tasiri ba a cikin su wa amma al-ahwalu allati yukrahu fiha amma halayyar da aka karhanta yin sallama a cikin su aw yukhaffa ko aka wato sassauta yin sallama a cikin su aw yubahu ko aka halatta fahiya mustathnatun min dhalika to wadannan su kuma an togace su daga cikin waɗanda muka karanta fa yuhtaju ila bayaniha wannan kuma da bukatar ayi bayanin su waɗanda an sassauta ko an halatta din ko kuma an karhanta wa min dhalika yana daga cikin wuraren da ainihin wato aka karhanta ko kuma aka halatta wato man kana na'iman daga cikin wuraren da ba za a yi sallama ba wanda yake bacci aw na'isan ko yake gengedi an gane ko wanda yake bacci shi ba sai a kyale shi ba sai an ta kuzuzuta masa sallama lalle sai an tashe shi ya mai da sallama ba an fahimci sallama yake sai a kyale shi wa min zalika man kana musalliyan yana daga cikin waɗannan wuraren wanda aka ganshi yana salla shi ma ba za a yi mai sallama ba aw mu'adhdhinan ko yana kiran sallah fi adhanihi a lokacin da yake kiran sallah aw iqamatihi salata ko lokacin da yake iqamar sallah aw kana fil hammam ko kuma yana cikin ban daki aw nahwi zalika ko makamancin haka wa min zalika daga cikin wuraren da ainihin wato ba za a yi masa sallama ba idza kana ya'kulu in yana cin abinci nan ma kaso ka samu mutum yana cin abinci to ba za ka yi masa sallama ba wal luqmata fi famihi musamman galoma a bakinsa kaga ya ci ko cokali ya zuba a baki sai kai masa sallama a kar kai masa sallama ko kuma ya dauko loma ya sa a bakinsa fa in sullima alai in kuma kai masa sallama fa ga loma a cikin baki ga kuma sallama fi hadhihi al-ahwal to duk a waɗannan halayen lam yastahiq jawaban bai cancanci ba da amsa ba haka ba sai an ba da ba wani jawabi ba sai an yi masa wani jawabi ba sai an maida jawabi ba amma idza kana alal akali amma idan ya zamto mutum yana cin abinci walaysatul luqmatu fi famihi amma ba loma a bakinsa ko ya hadiye wacan kafin ya dauko wace ya kuma sa sai aka zo aka yi masa sallama to wannan babu komai fala ba'sa bisalam wannan babu laifi a yi masa sallama ya sa a baki ya hadiye ko kuma ya bude abincin kenan bai fara ci ba sai aka zo aka yi masa sallama wannan babu laifi wa yajibu aljawab kuma an masa sallama irin wannan halin wajibi ne ya amsa wajibi ne ya ce wa alaikumus salam amma idza kana alal akli wa amma salamu fi hali khutbatil jumaa amma dangane da yin sallama lokacin da ake yin hudubar jumaa fa qala ashabuna malaman mu suka ce yukrahu libtida'u bihi an karhanta farawa da yin sallama a lokacin da ake yin hudubar juma'a li'annahum ma'amuruna bil insati lil khutbah domin a wannan lokacin ai an umarci mutane da su yi shiru wajen sauraron hudba da haka mutum yace ai an ce na zo na samu jama'a musu sallama na zaune yayi na tsaye wa na zaune sallama da haka tunda yanzu ya taho masallaci ya shigo shi yanzu yana ganin shine na tsaye da haka mutane suna zaune cewa assalamu alaikum wa rahmatullah tunda ya tar ana huduba yanzu kuma an shiga cikin wata ibada da ba a da bukatar yin magana ko da sallama ce da haka shi ma yazo sai wuce abin sa sai ya abin sai ga mutane da yawa suna son su tsaya ku gaisa da su ana yin hudubar juma'a ko mutum ya miƙo ma hannu yana son ku musafa ko kuma ya zo kaje ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah to kuma kila rashin mayyammar da sallamar sai ya ji ba dadi kai kaman ya maka sallama baka kula shi ba to kaga ashe yana daga cikin ladubban huduba ko sallama ba yi in kaga mutum kawai ka kyale shi ya wuce fa in khalafa to idan shi wannan akaran banan sai ya saba an ce kai ya sallama kuma yayi wa sallama yayi sallama fa hal yuraddu alaihi za a mai masa fihi khilafun li ashabina to akwai sabanin malamai an ce kai yayi sallama kawai kai kuma kana zaune sai yazo ya buga ma sallama kai kuma hudu ba kake sauraro to shin zaka mai madda sallama tunda dai ya riga yayi ko kawai shiru zaka yi masa ba zaka amsa ba to shine malamai sun yi sabani wasu sun ce a amsa wasu sun ce kar a amsa an gane ko to kuma rashin amsawa shi yafi daidai domin shi ma an kaga an ce kar kai kawai insert kai sauraro hudu ba aka ce da akar shi ma kuma yayi laifin kuma kai ma ka sake duk da cewa amsa mai da sallama wajibi ne to amma yanzu kuma akwai wani wajibin da aka saka na sauraron hudu ba da haka tunda kana cikin wata ibada to kuma ba za ka shagaltu da wata ba daban da haka ko da yayi sallama sai kai shiru wa amma assalamu ala almustagili biqira'ati alquran amma game da yin sallama ga wanda ya shagaltu da karatun alqur'ani faqala abul hasan alwajidi abul hasan alwajidi yace al'aula abinda yafi dacewa tarku salami alaihi rashin yi masa sallama lishtigalihi bitilawa tunda ya riga ya shagaltu da karatun alqur'ani in ka zo kawai ka same shi yana karatun alqur'ani sai ka wuce abinka wani yazo lalle sai dai yayi maka sai haka an gane ko kaga interrupting din kenan domin yayi maka hakan kila kai ma sai kai masa hakan ko kuma kai masa haka to kaga dai ya dauki hankalin kawai yazo ya ganka kawai kauda kansa ya tafi sa ko da kun hada ido kana karatu inda ya fahimci karatu kawai sai ku wuce ka wuce abinka ko da za ku hada yace ai dazu ka wuce kuma yace ai daga kana karatu shi yasa ban tsaya ba ko ban maka sallama ba yake cewa fa in sullima alai in kuma aka yi masa sallama din kafahur raddu bil ishara to wai in yayi isha yayi raddi ma'ana ya maida sallama ta hanyar ishara da hannu ya ishe shi ma'ana da yazo yayi sallamar kai kuma baka so ka katsa karatun kai sai kai masa haka ko kuma kai masa yanda ake yi din ka tattafa hannaye haka ma'ana kamar ka amsa kenan wannan ya isa wala in radda bil lafzi shine wala in radda bil lafzi idan kuma ya mayar masa da sallama ta hanyar lafazi yace masa wa alaikumus salam ista'nafal isti'azata to sai sake isti'aza thumma ada ila tilawati sannan sai sake koma a cikin karatunsa hadha kalamul wajidi wannan duka ka wato karatu ne wato magana ce kai ta abul hasan alwajidi wa fihi nazarun amma gaskiya akwai abun duba a cikin wannan magana ta abul hasan alwajidi wadh-dhahiru zancan da yafi bayyana annahu yusallamu alayhi ko da mutum yana karatun alqur'ani za yi masa sallama wa yajibu alayhi ar-radd kuma in an masa sallama wajibi ne ya katsa karatun ya mayar da sallamar bil lafzi da lafzi ba ishara ba an gane ko eh ba wai ishara zai ba in akai in har mutum yayi masa afwa bai sallama ba ya wuce shikenan in ku har yayi masa sallama to sai ya katsa karatun ya mayar da ainihin sallama amma idza kana mushtagilan bil du'a amma idan ya shagaltu ne da yin addu'a mustaghriqan fihi ya nitsa a cikin addu'a mujma'ul qalbi alaihi zuciyarsa dai ya tattare ta akan wannan addu'a da yake fa ya hatamilu an yuqal huwa kal mushtagil bil qira'ati ala ma zakarnahu to shi ma zai iya zama kamar abinda aka fada shine kamar wanda ya shagaltu da karatu kamar bisa abinda muka ambata an gane ko ma'ana wanda shi kuma ba karatun yake ba addu'a yake kuma ya nitsa cikin addu'ar zuciyarsa gaba ɗaya ta tafi wajen yin wannan addu'ar to shi ma sai ya zama to zai iya daukan ma'anar kaman wanda ya shagaltu da karatu shi ma an masa sallamar in an so dai ai masa afwa sai a kyale shi tunda an ga ya nitsa wajen addu'a sai ka tafi ka kyale shi in kuma har an masa sallamar to shi ma kaman wanda yake da karatun alqur'ani shi ma zai katsa addu'ar sai amsa addu'ar sannan sai amsa sallamar sannan sai ci gaba da addu'a wal azharu indi Imam an-Nawawi yace abinda yafi fitowa fili ne a wajena fi hadha akan wannan mas'ala annahu yukrahu as-salamu alayhi gaskiya makruhi ne yi masa sallama an karhanta yi masa sallama li annahu yatanakkadu bi domin gaskiya zai takura da yin haka yana karatu kenan wannan yazo ya masa sallama ya katse ya amayar da sallama ya dawo yayi auziya ya ci gaba da karatu wani ma ya sake zuwa ya masa sallama ya katse to gaskiya wannan kaman za a takura masa waye shukku alaihi kuma shi ma zai wato zai matsa masa yin hakan aksara mimma shaqqatil akli sama da wahalar da zai sha inda a cin abinci ne. Ka san can ma an ce wanda ke cin abinci in har ya sa loma ka kai to takura da wancan zai wannan sai ya fi shi takura. Zuciyarsa ta riga ta tafi wajen karatun Alkur'ani ko wajen addu'a ayi masa sallama a katse shi to gaskiya wannan kamar akwai takura masa da matsa masa. Da haka makaruhi ne yi masa sallama an ka zo kawai sai ka wuce abinka. Inji Imamun Nawawi. Wa ammal mulabbi fil ihram, amma wanda ya shiga talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik cikin harama da aikin haji yana cikin yin talbiyan nan fayukrahu an yusallama alai, to makaruhi ne ayi masa sallama. An gane ko? Makaruhi ne ayi masa sallama li annahu yakrahu ko yukrahu lahu qat'u talbiya, domin an karhanta yanke masa talbiya ko an karhanta masa ya yanke talbiya. Fa in sallima alai, to in shi ma kuma aka samu wani dai bai masa uzuri ba yana talbiyan nan sai ya kwada masa sallama, to shi ma radda salam sai mayar da sallama bil lafzi kuma da lafazi ba da ishara ba. Nassa alaihi Shafi'i wa ashabuna rahimahumullah, wannan shine abinda Imam Shafi'i da malaman mu suka nassanta Allah ya musu rahama. Ka koma cikin al azkar na Imam Nawawi mujalla wato a Shafi na 921 zuwa 922. Salamul wahidi anil jama'a, to an gama mas'ala an gama tattauna game da wuraren da an so ayi sallama ko kuma wuraren da an so a kyale mutun kar ayi masa sallama. To sai kuma gabar da malai yace salamul wahidi anil jama'a, sallamar mutun daya a madadin jama'a. An taho da yawa mutun daya sai yayi sallamar ya wakilci sauran, hakan yana iya yiwa ko kuma kowa sai yayi. Alal musannif, wa idza sallama wahidun min al jama'ati, idan mutun daya cikin jama'a yayi sallama ajza'a anhum ya isar musu. Wa kadhalika idza radda wahidun minhum, haka idan daya daga cikin jama'a ya mayar da sallama shi ma ya dauke wa sauran ba sai kowa ya mayar ba. Li hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabida hadithin Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yujzi'u anil jama'a, ya isar wa jama'a idza marru in suka zo shigewa an yusallima ahaduhum, daya daga cikin su tak yayi sallama ya isa, ba dukkaninsu sai sun yi sallama ba, an zo su goma sun zo wuce kuna zazzaune sai daya kawai ce assalamu alaikum wa rahmatullah, to sauran su cigaba da harkokin su in tattauna suke cigaba ba dai sai sun yi sallama din ba. Sannan wa yujzi wa anil jama'ati, sannan ya isar wa jama'a an yarudda ahaduhum, daya daga cikin su shima ya mai da sallama. Idan jama'a da yawa ne daya ya sallama ya dauke musu, idan daya daga cikin mutanen da aka yi wa sallama shi ma ya amsa ya dauke nauyin daga sauran ba sai sun mai da sallama ba. Wannan hadithin hasanun bi shawahidihi, Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadithi na 5210, Al-Bazzar mujalladi na 2 shafi na 168, Imam Al-Baihaqi mujalladi na 9 shafi na 49, ka kuma koma cikin Fathul Bari mujalladi na 11 shafi na 7. Al-Badu bis Salam, farawa da sallama. Qala al-musannif, wa yusallimu ar-rakibu ala al-mashi, wa zai fara yi wani sallama tsakanin wanda yake kan abin hawa da mai tafiya a ƙasa. Sai malai yace wa yusallimu ar-rakibu, wanda yake kan abin hawa shi zai yi sallama ala al-mashi akan mai tafiya a ƙasa. Wal mashi mai tafiya a ƙasa ala al-qa'idi, shi zai yi sallama ga wanda yake zaune. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yusallimu ar-rakibu ala al-mashi, nakan abin hawa shi zai yi sallama ga mai tafiya a ƙasa. Wal mashi alal qa'id, mai tafiya a ƙasa shi zai sallama ga na zaune. Wal qalili alal kathir, mutane kaɗan su za su yi wa mutane da yawa sallama. Wa fi riwayatin lil bukhari, a wata riwaya ta bukhari yusallimu as-saghiru alal kabir, karami shi zai yi wa babba sallama. Wal marru alal qa'idi, mai shigewa shi zai yi wa na zaune sallama. Wal qalilu alal kathir, mutane kaɗan su za su yi wa da yawa sallama. Wannan hadithi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadithi na 6233 da hadithi na 6234, haka Imam Muslim hadithi na 2160 shi ma ya rawaito wannan hadithin. Ina fata an gane. Sai malai yake cewa wa in takafa al adadu aw istawaya fil wasfi, fa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Sai malaika wata matsala sai ce fa in takafa al adadu, idan adadin sa'annin juna ne, an ce karami shi zai yi wa babba sallama ko, to sai zama duk manya ne. An gane ko? Yawwa, dukkanin su manya ne, ba karami, ɗaya kenan. Ko kuma sai zama da abin hawa suke, kai ka biyo ta haka, shi ya biyo ta haka, kuma dukkan ku akan abin hawa. Kaga an ce na abin hawa shi zai wa na tafiya a ƙasa, to duk akan abin hawa kuke. Kaga takafa al'adadu, an gane ko? Yawwa, takafa al'adadu, al'adadu kai, fa in takafa al'adadu, idan adadin ya sa aka samu takafu, imana suka zama daidai, a wustawa ya ko suka daidaita, fil wasfi a sifa, can ko dai adadin ya zama jama'a da yawa ne da jama'a yan kadan, aka ce kadan siyo masu yawa, to sai zama jama'a da yawa ne nan, can ma jama'a da yawa ne. Kaga takafu al'adadu, a wustawa ya ko kuma suka yi daidai, fil wasfi a sifa, manya ne dukkanin su, matafiya ne duk akan kafafuwan su suke dukkanin su, ko dukkanin su akan abin hawa suke, to anan wa zai fara yi wani sallama? Sai yace fa khairuhum alladhi yabda'u bis salam, mafi alherin su wanda ya fara da sallama. Kun zo za ku yi kiliya da shi haka, shi ya biyo ta haka, kai za ka yi haka, kana zuwa kan ka gifta ka sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, to kai ne mafi alheri. Shi kuma yace wa alaikum assalam, to kai da ka riga shi fara sallama, kai ne mafi alheri. In a abun hawa ne ya zo wuce ka zo wuce kai sai kai maza ka riga shi fara sallama, to kai ne mafi alkhairi. لحديث أبي أيوب رضي الله عنه سمي حديث أبي أيوب الله يكرم مسيده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زق الله صلى الله عليه وسلم لا يهل للمسلم به حتى مسلمي أن يهجر أخاه يكور تشوا دان أوانس مسلمي فوق ثلاث ليال سما دكوانا أكو يلتك يعني كما سنا حدوا دجونا فيعرضكو فيعرض هذا ويعرض هذا وانا يدوكي كي وانا يدوكي كي. Sai manzo Allah ce wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam, yanzu ai kaga takafa'a ko wastawaya fil wasfi, a wace sufa? Sufar gaba suke, wannan baya wannan magana wannan kaga istawaya, sannan a adadin ma kaga istawaya shi kadai ne, wannan shi ba shi kadai ne, sannan istawaya duk akan kafafuwan su suke, wannan yazo wuce ta nan, wannan yazo wuce ta nan, kuma dama sun dan samu rigima fada da aka kowa baya kowa magana. To anan sai aka ce wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam, mafi alherin cikin su shine wanda ya fara dan uwansa da sallama. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadithi na 6644, Imam Muslim hadithi na 2560. Masailun fil isti'zan, mala yace ga wasu masaloli game da neman izini, wato sallama daban, isti'zan neman izini daban. Qala al-musannif wa la yajuzu li ahadin, Malam Abul Hasan Ash-Shadili rahimahullahi ce bai halatta ga mutum an yadkhula ala ahadin baita, ya shiga gidan wani mutum ko ya shiga ɗakin wani mutum, hatta yasta'zina alaiha, sai ya nemi izinin sa. Wasifatuhu, to ya ake neman izinin nan ne wai? Sai ce sifar yanda ake neman izini, an yaqula ce assalamu alaikum a adkhul, dalla dalla kenan, ko gwari ne kai ka gane wannan. In ka zo sallama za ka fara assalamu alaikum, gidan mutane ne, aka ce wa alaikum assalam, wannan daban, an san da zuwan ka kai sallama a amsa, amma tana yewa wuce ka zo yi kai sallama, amma dai a adkhul yana nuna nan ka zo kenan, a adkhul in shigo, wancan amsa sallamar daban, amsa sallama ba shi bane izinin ka shigo, amsa sallama an gama, sannan sai isti'zan shine a adkhul, a iya amsa sallamar kuma kai ta cewa in shigo, kaji an yi shiru, in shigo, kaji an yi shiru, in shigo, to da alama ba a bukatar ka shigo. In an ga dama a amsa, wa idha qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum, duk da cewa mutum ransa zai baci domin ya taho daga rijiyar zaki har gurinka, kuma ka ce da Allah wani kai afuwa ba zan samu ganin ka ba saboda ina wani uzuri, lalle komai karatun wannan zuciya za ta soso ko tun zai ga cewa ya zai taho da guri kaza kuma ka ce wai ba za ka ganci ba. To amma dai in ana yi warai, in ana yi wa juna uzuri, ana kallon al'amura na rayuwa, wannan ba wani abu bane.
wa idza qila lakum irji'u haka Allah ta'ala yace in aka ce ku koma farji'u ku koma huwa azka lakum shi yafi tsarkake ku karka ji wani haushi kai ma la'alla inda kai ne a cikin irin yanayin da yake ciki kai ma kila za ka ga ai maka uzuri din a koma shi yafi to amma ka san shi ko da yaushe dan adam in dai shi bukatarsa ce to shikenan an gama baya uzuri akan bukatarsa amma shi yana so ai masa uzuri akan bukatar wani in shi yazo da bukata so yake ka dakatar da komai ka biya masa bukatarsa in kuma baka yi haka ba to baka kyautawa baka da kirki amma in shi ne ake da bukata zai ce mutane ba su da uzuri to kaga wannan shine abinda aka shine wayasta adinu salatan zai nemi izinin ne har sau uku wala yazidu ala zalika kada yayi kari akan haka nan dai kai sallama kuma kaji an ansa amma in shigo din nan ka maimaita sau uku ba a ce shigo ba to ba za ka kara ba akan guda uku kar kuma ka zama dan anace wani sai ya ki tafiya kuma gon to kaga wannan shi kuma ya abun nan suka ce illa an ya galiba ala dhannihi adamu sama sai dai in yana zato mafirin jayan ba a jiyo shi ba kila gidan yana da zurfi ko kuma ana an kunna wata na'ura ko an kunna generator don haka yana tunanin sautin generator nan bai bari an jiyo shi ba to zai iya karawa akan guda uku in yana da zato mafirin jaye cewa ba a jiyo shi ba wa idza ta'adana idan ya nemi izini faqila lahu man hadha sai aka ce wane ne nan falyusammi nafsahu bismihi to ya ambaci sunansa aw bima yu'rafu bihi ko da abinda aka san shi da shi minal kunyati na alkunya wala yaqulu ana kada ya dinga cewa ni ne arrifa kofa kai sallama an ce waye kana ni ne wane ne sai ka ce Muhammad Gali ne kenan ka gani ka faɗi sunanka ko kuma ka faɗi abinda aka fi sanin ka da shi sabatat mashru'iyatu listi'zan biqauli Allah ta'ala an gane ku wato sabatat mashru'iyatu listi'zan shar'anta neman izini ya tabbata biqauli Allah ta'ala da fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tadkhulu buyutan kada ku shiga gidaje ghaira buyutikum da ba naku ba kar ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba hatta tasta'nisu har sai kun nemi izini shine isti'nas ana hatta tasta'nisu ai hatta tasta'dinu har sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha sannan ku yi sallama ga mutanen gidan kaga an yi sallama sannan kuma an yi isti'zan suratul nur ayata 27 wa bi ahaditha ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan da tarin hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ha daga ciki an sahal bin sa'd radiyallahu anhu qala an karbo daga sahal bin sa'd radiyallahu anhu qala yace ittala'a rajulun min ju'urin fi hujarin nabiy sallallahu alaihi wasallam wani mutum ta wata ƴar kofa sai ya leka gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mudra a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wato kum abun taje kai ai mishk shine mataji yahukku bihi ra'sahu yana taje kansa da shi faqan sai manzo Allah ya lura cewa ga wani mutum ta wata ƴar kofa kaman ya leko sai ce law a'lamu annaka tanzuru lada'antu bihi aynik da na san lekowa kake yi to lalle da na wato soke idanka da wannan ainihin wato abun nan mataji din innama ju'ila listi'zan abinda yasa aka sanya neman izini min ajalil basar saboda ido ne yayi me yasa aka ce ka nemi izini ka ce wa mutum ka shigo ko ka nemi izini ka shigo saboda ido kar ka shigo masa a yanda bai shirye ka shigo ba ko a yanda baya so ka ganshi wato baya son ka ganshi a haka an fahimta ko to wannan shine in gida ne kuma kila ana buƙatar a dan ka kauda wasu abubuwa da baa so ka gani to kaga shi ma in ka riga ka fado din kuma sai mutanen gidan su ji ba dadi da zuwan ka domin baka basu ainihin haƙƙin su na su kauda abin da ya kamata su kawar ba kafin ka shigo to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace an sanya neman izini ne saboda ido kada ya ga abin da ba a so ya gani. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 2887, Imam Muslim hadisi na 2156. Wa an rajul min bani Amir, an karbo daga wani mutum, aka ce minti 5 kamar yanzu aka samu ko minti 5 din ya shiga, to ya shiga yanzu saura minti 3. Wa an rajul min bani Amir, an karbo daga wani mutum dan kabilar wato bani Amir, annahu sta'adana ala annabi sallallahu alaihi wasallam, ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi baitin, annabi yana gida, fa qala, kawai yana zuwa ba sallama, kawai sai ya ce a aliju in shigo, fa qala sallallahu alaihi wasallam li khadimihi, sai manzo Allah ya ce wa mai masa hidima, ukhruj ila hadha, je ka wajen wancan mutumin, fa allimhu listi'zan, ka koya masa yanda ake neman izini, fa qul lahu, kace masa qul asqulis salamu alaikum, kace masa yace assalamu alaikum, a adkhulu in shigo, fa sami'ahu ar-rajul, sai mutumin yaji ana gaya wa dan aiken ga abinda zai zo ya gaya masa, fa qala, shi sai ya karbi gyaran tinkan a zo a gaya masa, sai yace assalamu alaikum a adkhul, fa adina lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa dakhala, sai manzo Allah ya masa izini sai ya shigo, an fahimta, yana jin gyaran kawai sai ya dau haske kawai, da haka kafin ma zuwa ga manzo sai ce assalamu alaikum a adkhul, manzo Allah ce masha Allah haka ake so shigo. Wannan hadisi Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 4510, Sahihul Albani fi silsilati sahiha, mujalladi na 2 shafi na 482. Wa an Jabir radiyallahu anhu qal, an karbo daga Jabir radiyallahu anhu yace ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi daynin kana ala abi, yace nazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam game da wani bashi da ake bin mahaifina, fadaqaqtul baba, sai na kwankwasa kofa, kaga kenan idan akwai wato kana ganin in kai sallama gidan arfa ba za a jiyo ka ba, kaga zaka iya kwankwasa kofa kenan, an gane ko, kenan nokin kwankwasa kofa a kofar da take rife ba a bude ba, to kaga ba za a jiyo ka ban kana sallama, balman kana yi tunda kofa rufe take za a dauka da wani ne ya zo wuce a can kuke magana, sai ka kwankwasa kofa, da haka Jabir sai kwankwasa kofa, fa qal, sai annabi ya ce man za, wane ne nan, fa qultu ana, sai na ce ni ne, fa qala, sai annabi ya ce ana an tambaye kana wani, ni ne, fa ka annahu karihaha, kaman annabi ya kyamuci wannan amsar da ya bayar, man hadha, kamata ya ce Jabir ne, annabi yana cewa wane ne nan, sai ce ni ne, annabi ya ce an tambaye kana ta wani, ana ni ne, ina fata an gane, eh, sai annabi ya kyamaci wannan amsar da ya bayar, shi yasa aka ce in aka tambaye ka waye, inda ka zo salamu alaikum, wa alaikum salam, amma gane muryar ka aka bude shi kenan, in ko muryar ka ba a gane ba wane ne, sai ka ce wane ne, to wannan zai iya shiga abin da ya shafi waya, dan shi ma wannan kace ban gane waye ba, shi ma sai ya Hausa ba bi, dan yanzu ba gane muryar ta ba, a bayanin baka gane murya ba da fadai, sai ya ce wajen minti 1 ko minti 2, wanda kaga ya ce a wane ne cikin sakan 1 yafi sauki, an gane ko, yawa wani ma sai ya kashe wa yaji haushi, wato baka mai saving din lambar sa ba, ya manta da cewa duk abubuwan nan iskoki ne, wani lokaci ana iya samun haka ko, ko kuma ka canja waya ma ka rasa abin nan din mutane. Wannan hadithin shi ma hadithi ne wanda yake Imam Al-Bukhari ya ruwaito shi hadithi na 5896, Imam Muslim hadithi na 4011. Wa ana Abi Musa Al-Ash'ari radiyallahu anhu annahu jaa yasta'din, ya lokacin ya shiga, to insha Allah alhamdulillah, sai mu tsaya nan ko, an ce lokaci ya abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada, amin, kuskuren da muka yi Allah ya yafe mana, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.